bari mu gaida bajula
mahaifi ya ji dadi
kan wanda ya so uba ba zai ga aladiya ba
bari mu gaida bajula
mahaifi ya ji dadi kan wanda ya so uba ba zai ga aladiya ba
Allah komai yake bukatar yayi farko da aiki da fadi da ambatarsa suke farko
Bye.
Thank you.